kano cin bingi wa
amadi kai pdp ajamar kano cin bingi wa
yau jami'i ne pdp ba mu da damuwa
sai pdp
ajamar kano matsalar da ta kai mu cikin ruwa
sai pdp
matsalar gida wannan da ta kai mu ka faduwa
sai pdp
ajabu ne mu da ku da mu kai ba jituwa
sai pdp
har kano akai cin tabe aka zabo shamuwa
sai pdp
to yanzu mu da kai pdp garkuwa
Yeah.